ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وبعد kamar yadda muka faɗa insha Allahu ta'ala bayan gama sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam littafin da zamu jona shine sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda muka hadu mun hadu akan cewar insha Allahu ta'ala zamu yi amfani da talkhis na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na wanne na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi muka ce ko kenan talkhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha yace sifar yace talkhis somari takaitawa tacewa rerewa da akai na sifar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga kabbara zuwa sallama kamar kana ganinta kamar kana hango sallarwa din manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam muka ce mawallafin littafin shine wa shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani sunansa al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin bin al-Hajj Nuh bin Ibn Adam Al-Albani Allah ya sa muna tare shi kuma fadilatu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani an haife shi ne a daular Albania a wace daula kudu maso gabar ta Turai kenan ko a shekara ta 1332 na dauko littafin da muka yi amfani da shi ne a matsayin muqaddimar da zamu karanta ahkamul janaiz nasa a kwanakin baya a masallacin honorable shine talkhis na ahkamul janaiz nasa sai na dauko shi kai a takaice wannan ya zama shine shimfidar karatun namu walida shaykhul albani rahimahullahu fi dawlati albania sanata shine alif 300 اثنان وثلاثين شكرة تدبو ايدا تلي اكو دا تلاتين دبيو هجرية واندا كمشيني شكرة تدبو ايدا تلي ترى دا قوم شاهدو ميلادية الله يسامنا تاري واندا شيني اندا اكا يفي فضيل شكرون دا اكا يفيشي دا كمورون دا اكا يفيشي سننن كما اباب عقيدة فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني yana kan mazhabi ne na ahlus sunnati wal jamaa shine ma dalilin da yasa muka zabi littafin sa a matsayin littafin da zamu karanta dan ya kawo mana siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa karantarwa ta me ta sunna bamu dauko ni littafi na wani dan bid'a ba sai muka dauko wanda yake kan aqidata ahlus sunna wannan littafin aje a bibiye shi kawai a matsayin muqaddimar mu talkhisi na hakamul janaiz yayi bayanin aqidarsa da awarsa almajiransa da irin littattafan da ya wallafa daga ciki akwai wannan littafin da muke karantawa akwai ahkamul janaiz akwai tahdhirus sajid akwai silsilatul ahadithus sahiha da kuma dha'ifa da sauransu sai yaban da malamai suka yi akan sa da kuma rasuwarsa insha Allah a koma littafin kai bana so mu ci lokaci ne sai a koma a duba shi in Allah ya kai mu sati mai zuwa kai muna buɗe littafin da mu ga talkhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha sallu kama ra'aytumuni usalli haka ne ko sai yace wannan hadisi ne rawahu al-bukhari da yake ce ku yi sallah kamar yadda kuka ganni ina yin sallah mala yace innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Muna tare, yace dukkan godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, nahmaduhu, muna gode masa, wa nasta'inuhu, kuma muna neman taimakon sa, wa nastaghfiruh, kuma muna neman gafarar sa, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, kuma muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawunan mu, wa min sayyiati a'malina, daga kuma munanan ayyukan mu. Man yahdihillahu fala mudilla la, duk wanda Allah ya shiryar babu mai batarwa gare shi, ba mai batar da shi. Wa man yudlil fala hadiya la, wanda kuma ya batar babu mai shiryarwa gare shi, imana ba mai shiryar da shi. Yace wa ashhadu an la ilaha illallah, kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika la, shi kadai bai da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne. Mala yace amma ba'du, bayan haka, fala qad iqtaraha alayya, haqiqa ya bukata daga gare ni, ko ya nema daga gare ni. Waye? Akhi Zuhair al-Shawish, dan uwa Zuhair al-Shawish, sahibul maktabatul islami, mai maktabatul islami, library na musulunci, mai wannan library an aquma akan natsayu, bi talkhisi kitabi, da rairayowa ko tace littafi na, wanne? Sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam, min at-takbiri ila at-taslimi, tun daga kabbara har zuwa sallama, ka annaka taraha, kamar dai kana ganinta. Wa ikhtisarihi, da kuma takaito shi. Wa taqribi ibaratihi, da kuma kusanto da ma'anar littafin. Ila ammatin nas, ila zuwa ga mafi yawan al'umma, zuwa ga mafiya yawan mutane. Yace walamma ra'aituhu iqtirahan mubaraka, yayin da naga wannan nema ne ko bukata ce mai albarka, wa kana muwafiqan, kuma ta kasance wannan bukatar ta dace, lima kana yajulu fi nafsi, da abin da ya kasance yana kai komo a zuciyata, min zamanin ba'idin, tun daga wani zamani mai nisa. Wa talama sami'tu mithlahu, yace da yawa ko tun da juma naji irinsa, min akhin aw sadiqin, na daga wani dan uwa ko aboki, fashajja'ani dhalika, sai hakan ya shajja'ani, ya zabure ni kenan ko, ala an aqtati'a, akan iyanko lahu gare shi, yanka masa, qalilan min waqati, kadan daga cikin lokacina, almuzdahimi bi kathirin min al-a'mal al-ilmiya, wanda yake cunkushe, yake cike da ayyuka na ilimi masu yawa. Mun fahimci gaban nan, lokutan nasa duk sun cunkusa, sun cushe, sun cika da ayyuka na ilimi, sai ga ya dan yanko wani lokaci kadan ya bayar wajen wallafa wannan aiki da aka nemi yayi. Shine yace fabadartu, sai nayi gaggawa, ila tahqiqi maqtarahu, zuwa tabbatar da abin da ya bukata din nan, hasba taqati, gurgudan ikona, wa juhudi, da kuma gurgudan kokari na da zan iya, sa'ilanil maula subhanahu wa ta'ala, ina mai roƙon ubangiji ta'ala, an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, ya sanya shi kebantacce ne don neman zatin ubangiji ta'ala mai girma, wa yanfa'a bihi ikhwanil muslimin, kuma ya amfani ƴan uwa na musulmi da shi. Insha Allah mun samu gaba ko mun fara, akwai matsala? Da mu tashi anan ko akwai matsala? Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum.